Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com.
Mix and master by KDS Records.
On the beat is Pinkcraft.
Hear that?
Yeah. I'm X-Man. That good is. Everybody, let's come and praise the Lord. He gave you all you have. Why not thank him? He died on that cross of you and me. Oh, thank you, Lord. Now, goodie, I don't have anything to give you, Lord. Only thanks. You never let me down all the days of my life. I thank you, Lord. I worship you. I thank you, Lord. I worship you.
Chama Yesu sede na gode shike bidani hanya kota mana kauce akina mabaya bari wani kwaya kwace alherin sa in kadan na sai ka ta zarce ezani baka baba wanda fi kafin godiya saboda sunan ka tabbas ai mun cimu moriya na zo gaban ka domin in nuna shedan godiya alherin ka ne sa muna ta ti dariya
na gode Yesu na gode na gode Yesu na
Alloli
kana bidani kana bani abin da zanci kana melura da ni baka yace ni o Yesu na nagode Yesu na nagode I will worship you till the day I die. You gave me all I want, you never let me down. Oh my Father, oh my Savior,
dogaran shi zai mai mana garkuwa mu bishi babu fargaba don yafi kafin mutuwa kaunar sa kullum tare da mu baya taba shudewa ka bishi da gaske zaka kullum kana ta karuwa a dukkanin da ka samu kanka sai ka gode Allah don wani yana ta yana tufa mashan wahala ta cika taka don ka nuna godiya fa zalla muna nan ayyukan da kake ba sai ka daina
na gode Yesu na na gode na gode Yesu na na gode na gode Yesu na
heaven, we thank you for your glory. We are all together, that's why we will not be worried. I belong to Jesus Christ, your son, the Kekadara. Now I got my number, stop with the inna the Jabora. I have a savior, I don't let it in Yanga. I love to press the name, go inna harma the ganga. Grant me the grace to the dama, I taught the faith, so that I can fight the battle of that to the end.
Nago